Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarin duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Makomar soldan na yankin Donbas na kasar Ukraine ta fada cikin rashin tabbas a jiya Juma'a, inda Rasha ta yi ikirarin cewa dakarunta sun kwace garin wanda hake haka gishiri a gabashin Ukraine. Kana ita ma Ukraine ta ce ana ci gaba da gwamza fada. Idan ikirarin na Moscow ya tabbata, zai zama babbar riba ta farko da Rasha ta samu bayan koma bayan soji da dama da ta fuskanta. Sherhi Shervati, mai magana da yawun rundunar sojin gabashin Ukraine da wani jami'in Ukraine da ke kusa da wurin, sun shaidawa kamfanin dallancin labarai na Reuters cewa har yanzu ba a kama soldier ba. Nan da nan kamfanin dallancin labarai na Reuters bai iya tantance halin da ake ciki a garin, wanda ya zama ɗaya daga cikin wurare da aka fi zubar da jini a yakin gaba ɗaya, wanda yanzu haka ya shiga wata na 11. CNN ta kuma bada rahoto a jiya Juma'a cewa sassan sojojin Ukraine sun dage cewa ana ci gaba da gwamza fada. Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba wa Prime Minister kasar Japan Fumio Kishidi kan yadda kasar Japan take kara kudaden da take kashewa soji da kuma sauya yanayin tsaronta. Ya ce barazana daga kasashen China da Korea ta Arewa da kuma Rasha ta yi dalilin da kasashen biyu suka dauki matakan karfafa tsaron haɗin gwiwar su. Biden ya yaba wa Kishidi ne a wani taro a fadar White House a jiya Juma'a, lamarin da ya nuni da zarfafa tsarin kawancin Amurka da Japan da kuma yadda Tokyo take da rauni ga barazanan tsaro a yankin, musamman daga China da kuma mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Biden ya ce Amurka tana da cikakken shiri na kare kawancin kuma mafi muhimmanci ga tsaron Japan. Ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdulhain ya bayyana fatansa a ziyara da ya kai a Lebanon a jiya Juma'a cewa za a maido da hulɗar diplomasiya tsakanin Tehran da Riyadh ta hanyar tattaunawa tsakanin manyan kasashe biyu masu adawa da juna a yankin. Saudiya ta yanke hulɗa da Iran a watan Janairun shekarar 2016 bayan da masu zanga-zanga suka kai hari akan ofishin jakadancinta a Tehran da kuma karamin ofishin jakadancinta a birni na biyu Mashhad, bayan Riyadh ta yanke hukuncin kisa akan malamin Shi'a Nimir al-Nimir. Amir Abdulhani ya faɗa wa wani taron manema labarai a Beirut, a shirye muke mu maido da alakar da ke tsakanin mu, kuma irin wannan matakin zai haifar da kyakkyawan sakamako ga daukacin yankin. Ya kuma yaba wa yiwuwar samun kyakkyawar alaka tsakanin kawayen Iran da suka hada da Siriya da kuma Turkiya, bayan da ministocin tsaronsu suka gana da juna a watan jiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Amurka ta sanar da bada tukuicin dala miliyan 10 ga duk wanda zai bayar da bayani da zai kai ga kama mutumin da ake zargi da hannu a harin da aka kai a otel din Dusit D2 na Nairobi a shekarar 2019. Harin da aka kai a babban birnin kasar Kenya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 21, ciki har da wani ba'amurke guda tare da jikata wasu 30. Wani da ya tsira daga harin da manazarta harkokin tsaro sun yi marhabi da wannan tukuicin, wanda ke zama na uku a cikin watanni uku da Amurka ta bayar a kan waɗanda ake zargi da ta'addanci a gabashin Afirka. Mashariya ya yi maraba da sanarwa Amurka ta ranar Alhamis na bayar da tukuicin dala miliyan 10 ga duk wanda ya bayar da bayanai da zai kai ga Kaba Mahmud Abdi Adin, wanda ake zargi da kitsa harin.
I think the idea of looking for whoever masterminded the whole plan and everything will be of great help to serving justice the families that
ina ganin ra'ayin neman duk wanda ya shirya dukkan wannan lamari zai taimaka matuka don yin adalci ga iyalai da suka rasa ƴan uwansu da abokan arziki da abokan aiki. Ina jin hakan zai tabbatar da adalci, kuma watakila hakan zai kawo ƙarshen dukkan fitina a wurin.
I feel it would serve justice to the whole thing and maybe it will bring closure to the whole ordeal.
Bayan dawowa lamar lafiya da wasu 'yan jarida biyu na Mexico da aka yi garkuwa da su a wata tungar kungiyar safarin miyagun kwayoyi, yanzu damuwa ta koma akan abokin aikinsu da har yanzu ba a ganshi ba. wani samamin haɗin gwiwar sojoji da askarawan tsaron ƙasa ne ya kai ga sakin Jesus Pinto Alegre da Fernando Moreno Villegas a wannan mako, inji ofishin mai shigar da ƙara na jihar Guerrero. Ba a san halin da abokin aikin su Alan Garcia Aguilar ke ciki ba. Dukkanin mutane ukun an sace su ne sama da makonni biyu da suka gabata a kudancin jihar Guerrero, ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da tashin hankali a Mexico. Tana yiwuwa tsaron wurare da dama na yankin ne ya yi tasiri akan yadda masu aikata laifin suka sako waɗannan mutanen, inji ofishin mai shigar da ƙaran a cikin wata sanarwa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ne goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya kokari
lafiya lau barka da asabar ta biyu a shekara ta
2023
haka ne wanda ce kace wannan ce asabar din da muka karbo aiki daga hannu ba
su eh muka hutar da masu taurari
ai ka sanin yanzu da na duba wannan baba sai na ga
da buriyoyi an turo
guda 65
kai
yau guda 65 da suka shigo cikin wannan wayar baba kuma da na so ne su ma in karanto su gaishe gaggaida su karanto su na su sai dai abinda ya faru shi dai ka san lamba in ba dai ka riga ka rubuta ta a cikin wayar ka ba ka sa tuna
kwarai kwarai ban baka gane
ba ko wace waya bace take tafiya da sunan wanda ya aika sai dai lambobi da kuma ko irin inciya din da suka saka ga dai Usman Malika na gaishe da hoton da ya makala a cikin dandalin kabar da kace mun karba aiki
mun karbe aiki sai kuma December
yanzu abin da zai faru shine ba waka daga baki ne ita bace
haka
ne ita bace aikowa za su yadda muka saba
haka
mu kuma mu karanta sai dai
insha Allah
wata dama da zamu kara bayarwa domin kalilan inda mutane sun lura za su ga cewa kusan akasarin waɗanda muke karantawa sunaye ne da suke mutane
suke baimaita kansu
yawwa sabili da akwai na'urar tsaron shigar da takardun da ba su kenan ba a cikin email ɗin da aka saka na kariya tsaro in ya tashi tacewa sai
zuba
da
su
ba ka shigowa duka to sai ya zama kalilan mutane kalilan suke samun shiga aka san yadda aka saba a rana ɗaya za mu iya samun 1,000 ma to sabili da haka wannan dama ta wayannan da aka bayar ba waya ce ta kira dan a gaisa ba aha waya ce kawai ta aiko da sakon a bari ya huce
sai ga ka
yanzu da yake ba da baki ake aikowa ba in dai ba za ka iya aiko da labarin ka ko kuma gashi a cikin wannan rubuce amma ko an kira babu wanda zai dauki wannan waya sai ga ka ka hutar da kanka
waya ce take kwance a office
a ayawa babu zai dauka ta ya amsa waya to baba daga wurin ka zamu tashi yau
to shike da bari in faro da wannan sakon taya murna daga zuwa ga iyalan Abubakar Bebeji mai fato da iyalan gidan Dikko a Yalwa Kumasi na daurar auren dan su wato Tawfik Alhassan da amaryarsa Jihad Muhammad wanda za daura gobe Lahadi kenan da misalin karfe 10 na safe a unguwar Dima wato Dima bus stop a kusa da gidan Sajid Babini bayan haka kuma akwai liyafar da za a shirya wato yau Asabar din nan kenan a Golden Bean Hotel da ke a unguwar Ahunjo ita suke da a Kumasi
yawa yau ne
kware kuwa sai a gyara ciki kafin a isa wurin akwai wace ba za
a akwai wace sai ka tuka mu baba da mu ka ba wace a wannan sabon shekara na da shahula na shahula
kai ki shahula
na shahula sai wace sai Allah ya
duna yawa to Allah ba ji zaman lafiya da kuma zuri'a tsayi ba
amin muke karaba
insha Allah
to ba wani ko bari mu fara da mika godiya ta musamman ga ƴan uwa da abokan arziki da suka taya mu jajin rashin antinmu da muka yi wanda aka yi jana'iza ta makon da ya shige wato iya mama Dalhatu Abdu wadda ta rasu tsohon shugaban zumuntar mata Ikwa da ta rasu a garin Jos aka kuma yi jana'iza ta a garin Jos to muna godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka aiko mana da sakonnin ta'aziya da jaje da suka hada da ita Fatima Musa wada da danginta duka suka aiko da farko dai suna aikowa tace ta ji labari ko an ce baba ta ce nace mata wata addan muti to muna godiya kwarai da gaske to bari mu ci gaba kamar yadda muka saba waɗannan wasiƙo da suke hannuwanmu musada zamanci bari mu fara da mika gaiso fata alheri da barka da sabo shekara ga Alhaji Abdul Karim kafinta a malumfashi da fatar an shekara lafiya sai gaisuwa ta Fatima Musa wada da tace tana so a mika mata sakonta na gaisuwa ga ta dai gaishe mu duka duka mu
lallai
wato bari ka karanto ta fara da Auntie Grace Daula Salim Maryam Dauda Halima Jimrau Shamsiya Hamza Ibrahim Ramatu Garba Baba Zainab Bilyamin Abdullahi Zainab Muhammad Abubakar Fauziya Dauda, Halima Umar Sale, Aishatu Musa Wada Barikin Ladi, Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi, Jummai Matar Sani Mai Manja, Jar Plateau Zainab Babaji Barikin Ladi, da daukacin al'ummar Barikin Ladi baki daya tace suna gaishe su da fatar an tashi lafiya. Sai kuma gaiso fata alheri da sada zumunci daga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri, yace a gaida mishi da sakatare Kabiru Sarkin Direbobin Bangi da Ibrahim Kibiya Mazami Bangi, sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri da Idi Mai A'a ya hada shi kuma a ciki. Wannan wasika ta fito daga ne shi kuma to kila ta kore shi, kila ta kore shi ne
haka,
to kila ta kore shi
sunan ka haɗu,
yawa. To sai kuma Idi Mai Lalle Bangi, tsohon shugaba da dan Tani Kalwa Bangi, sai Ibrahim Makeri da Ya'u Mai Neman Na Aure, sai Bello Mai Tukwane da Abdullahi Baban Jiga, sai Yusuf Direban Tractor da Ibrahim Muktar Mai Shago Dawakin Basa, sai Abubakar Dan Agaji Dogon Fadama. Daga ƙarshe yace yana gaida Mai Girma Hakimu Ukata Sarkin Bangi a jihar Neja, da fatar an tashi lafiya.
To daga hannuna kuma ina rike da sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace yana gaida Bello Bello da Mari da Alhaji Shafiu Ma Dawakin Innono da injiniya Alhaji Bilyaminu Muhammad Alababa, famanan secretary a ma'aikatar ayyuka da gidaje ta jihar Katsina. Sai kuma Usman Manika Mai Ruwaro Funtuwa, yace ina gaida Alhaji Alhassan Kabiru Usman Sarkin Dawakin Sakar Gida da Hajiya Abu Erfulani dake kofar Soro Katsina, da kuma Maryam Kasimu Abubakar Iya dake unguwar Goruba Road. Sai kuma Hajiya Zainab Yakubu Lado Dan Marke da Maryam Dauda VOA da Yaya Hadiza Ingawa. Wannan sakon ku ya fito ne daga Hajiya Dada mata Alhaji Muktar Mai Shago Dawakin Basa Birnin Gwari a jihar Kaduna. Tace ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga kawaye na kamar su Lamihi da Habiba matan Ahmad Muhammad Usman Tungar Makeri da matan Limamin Dawakin Basa Alhaji Abdulrahman Ubale, sai kuma matan Yakubu Makeri tashar Keji, da kuma kin ga batun haduwar sunan
nan ai foto ka gani ko haka ne,
da kuma matan Nuhu Mai Wanki da Guga tashar Keji, da Talatu matan sakatare Yusuf Mai Rokagara, da Rakiya matan Malam Tanimu Upoza Tungan Makeri, da Hausi matan Hamisu Mai Injin Hayin Gada Gidigori, da matan Gimba Muhammad Tela Gusasi Mina, da Aunty Grace Alheri Abdu, da Hajiya Gwamma matan Baba Yako Makiri. Yanzu aka yi magana ka ta sake buge da rawa,
ba ku magana
yawa, da matan Dallami Georgia Kagara baka auren yarinya Mai Kwadayi, da matan Musa Dan Yaya a canza Ikusu Sabon Gari Fandogori, da fatan alheri kuma da fatan sun tashi lafiya. To akwai wannan yan guda biyu daga zamu mika zuwa ga Alhassan Bebeji a birnin Kumasi, da Ahmadu Bebeji da Sadat Ridwan, sai kuma Faisal Dinko wato dan buram na birnin Kumasi kenan, da Yushau Aminu Bebeji, sannan kuma da Alhaji Kabiru Shadis babban dan kwangila kenan a birnin Kumasi.
To madalla baba ka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabine da aka bari mu dire da waɗannan sakonni da suke hannuwana. Daya ne da ya fito daga hannun Isa Lawal Girgin, wanda yake so a mika mishi gaisuwar sada zumunci ga da farko masu gabatar da wannan fili mai farin jini maganin hawan jini. Muna godiya kwarai da gaske. Sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Aminu Adamu Malam Majuri da Baba Gani Alhaji da Abuwa Nguru da Alhaji Gambo Rinjin Gashuwa, sai Sama'ila Alhaji Imamu Mai Kayan Miya Gashuwa da Audu na Yalwa Mai Abokan Rani Sambauna da Alhaji Gambo Mai Citta Kasuwar Fataskum, sai Suleiman Adamu Tandari Fataskum, Allah ya sa ka tandarin nan garin yake. Sai shugaba Laraba Deba Mai Abinci a Fataskum. Daga ƙarshe sai wannan sakon sada zumunci da ya fito daga hannun Alhaji Umar Mai cewa yana so a mika mishi gaisuwa fata alheri da barka da sabuwar shekara zuwa ga Kadore Digaga dan mutanen Warzi da Buba mai goro gashuwa sai Mustafa mai kayan miya gashuwa wanda Mustafa yau ya samu shiga da Usman Dangote Karasuwa sai Kinunu Sani Nusari da Nusuru Shehu Nusari sai Alhaji Saukin Yaki unguwan Nima Gana Tofa unguwan Nima Gana
Nima haka
ayo unguwan Nima a Gana
Nima karaki da
yawa ashe an kai ka unguwar
sosai kuwa
sai ya mamu unguwar Katuzu da kaka Alhaji Gursuma da Basak sai Garba Sabiyalo gashuwa da Yusuf dan Maryam komi na Allah ne da Bakare dan Fulani Gasma sai shugaba mai guzumbana ya kuma ce ba zai manta da matarsa ba Usaina Mama Layyazatu unguwar Katuzu gidan gona
sai ma garin gari mai nisa na san maza maza su sani
Baba yau labarin da zamu tashi da shi a cikin wasiƙo da aka aika mana shine labarin da ya fito daga hannun Lami da Habiba matan Muhammad Ahmed Usman tungan makira a jihar Niger
to
suka aika da labari baba suka aika da wani labari suka ce wai labarin wani bagoburi ne da matarsa
to
wai shi bagoburin ya san kila ruwan Fulani yake da
eh
sama gege
eh haka ne kanin eh haka da shi
cin tuwo yake kamar zai ci
iko Allah
kina kuma mata bagoburin baba aka san haka ne
kai
ita kuma jiya yake ga tsawo ga
amma ba ta ci da
amma ita a ita dai aka san mijin Sabili da haka in faɗa ya hada sai ka san yadda za a yi
gaskiya.
Sai shi ke da ita shi ita mai shi bagoburin matar shi tana sana'a waina toya waina ce.
To
shi baba in gudun sai ka ce mukila mace wala ka ce irin wanda ake cewa mijin Hajiya ko?
Eh haka ne Hajiya ta aiko ji ce.
Baba idan ya yi ta tuya waina bagoburi ne zai je sayar wai ta tana kulle
kai ka
kai ko kudi ya bata ko dai wani kuskure da aka zo idan ta zo
ko kasuwa bata yi daki ba
haba wa sai ta mushi ba dadi sai mushi ba dadi shikenan kullum haka bagoburi ran nan ya gaji eh aka ji da kudi baba
na'am
ya dawo ya yi
ta da aka samu matsala
yawa ya ciniki kudi suka fadi
ya ji da bagoburin kishi ba
Sai ne ya sai da ma abin da waina tas babu kudi suka
bata
yayi neman duniyar nan ya dawo ne ya rasa yadda zai yi ya ta gara rishi har shi ne da ya ga ma shi ya kudi su bace ba
kuma
bai da hanki da ba bai ga kudi ba ya gama wani shi tas dare yamma ta ya dawo gida ba waina ba kudi
kuma yazo a makai
ka kuma bagoburi baka dawo ba balle ka ta Hajiya sirri ba sa goba ba ai wato waina goba ba shikenan da yazo ta gashi da tsuma ta san cewa akwai
magana
ai da mata riga ta gama fushin cewon bai dawo da wuri ba da aikin gida dai an kyale ta da shi wanda da ba ta saba yi ya saba yi
ya saba mata
kuma dole a shirin yin waina gobe sai shikenan da ta hau bala'in na masifa tata da cin kola da
abun ya girma
ai sai ce shi yace bai yau kan bai ja ka ba shi ma ta maza zai yace shi ya gaji ya gaji da rene yanzu sai mushi waye shi ya gaji da renin wayen nan wayen renin wayenta nabila take waye da waye da yake ta yace da ita yace da take da waye yake tana yana tana matsowa yana baya tana matsowa yana baya baya har da cha yake zai yi hu ya fice zan da sai bai ci sa ba ya ta je shi ke da ta tako me shi ta hajiya ta daga shi ta sauke ta daga shi shi ke da ya fara ihu mutanen unguwa suka ji suka zo aka raba fada da aka hajiya ki bari mana ne hajiya ki bari mana da aka samu ya kwaci kanshi dama ta riga ta fara shirin tsawon gobe ba tunda dai mata sai an yi kulli an yi menene tun dare ne ake yawwa ake ta kwana ta tashi ta riga ta yi kullinta ta shirya komi na masa gobe saboda shi ba wai shi ya ci duka kenan ya ci duka da ne baba ya sa kafa shura tukunyan
kai
kulli ya kifa da ya ta ya kifa da tukunyan kullin
wannan ba zai bace a gidan nan bace
ba ya rama shi ba ya rama ya fice gida da gudu so baba idan kai ne ba gobiri ko kai ne za ka dawo to an kai ne hajiya fa ya za ka an kifin muka da gamari gatsi an kifin muka da ya za yi za ka bari ya dawo ko kuma ya za yi ya za yi
tun da na fahimci mabanda ke ne sai bala ya zo cike da akasar da
so wa gobe wa zai kai mata kadallan masan
ya shi sai da ce
so baba na ga wala ba jin da daga ba da nusa biri da ka tida mu ja burki da yanzu a madadin
baba ya ku baki
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a wannan shekara ta 2023 da alheri kalam mutum kalam maganar shi kalar tafiyar shi kalar tsarin shi al'umma annabi kun mulko ni sanni da fada kauna da shajircewa
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya